أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. يومنا الجمعة 20 جوات جماد الأخرى izira ta 1444 wanda yayi daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2023. A wannan marice ya mace na juma'a a zawiyar mu, zawiyar Sheikh Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a, inda za mu ci gaba da karatun littafin Ash-Shifa لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم زمان دليل تركنا إن شاء الله. بعمل تابتات لك بات منفار منكرا تنشق فصلين أكو. الفصل الثالث حرمته وتوقيره صلى الله عليه وسلم. يوزام تاشي لك سوى. قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخبع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. Abu Ibrahim Tujibi, daman wannan tajama shi ta gabata, wannan cikakken malami yace wajibun ala kulli mu'min, wajibi ne akan kowane mu'mini, mata zakarahu aw zikira indahu, ko da yaushe ya ambace shi, wala ko da yaushe ya ambace Annabi sallallahu alaihi wasallam, aw zikira indahu, ko ko aka ambace Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake a wurin shi, an yakhba zahirin shi ya samu kudu'i, kaskantar da kai, yayi tawadu'i, ya kaskantar da zahirin shi a ga ya nutsu, waya kha zuciyar shi ita ma ta nutsu, nutsuwa irin ta tsoron Allah, waya tawakkara ya ƙara nuna girmamawa, waya sukuna min harakatihi ya nutsu daga motsin da shike, yana cikin wani motsi ne to ya kama jikin shi ya nutsu, waya akhudha fi haibatihi wa ijlalihi bima kana yakhudhu fi nafsihi ma kana yakhudhu bihi nafsuhu law kana bayna yadayhi, korijini na Annabi sallallahu alaihi wasallam da girmamawa su kasance sun riƙe zuciyar shi irin yanda law kana bayna yadayhi, ko da ya kasance gaba ga zatinsa, ya kasance gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka zai waya ta'addaba bima addabana Allah bi, kuma ya ladabtu da abinda Allah ya ladabtar da mu da shi, irin ladabin da Allah ne shine tabaraka ta'ala ya jibinci ko ya shi irin wannan ladabin yanda ya dace ayi gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah da kanshi ya koya mana. Har ma wata sura sukutum ake ce mata suratul adabi, sura ce ta koya ladabi wa annabi wa janibi annabi ya da musalla ta mutane shi. Qala al-qadi Abu al-Fadl, al-qadi ya shine baban Fadl ma Abu Sulaiman nan yace wa hadhihi kanat siratu salafina salih, irin wannan yanda Abu Ibrahim Tijibi ya faɗi ita ce tsari na rayuwa na maragayenmu managarta, wa immatinal madin, da jagororinmu wanda suka shuɗe ridwanullahi alaihim, ya dalata wata gare su. Haddathana al-qadi Abu Abdullahi Muhammad ibn Abdurrahman al-Ash'ari wa Abu al-Qasim Ahmad ibn Baqi al-Hakim wa ghayru wahidin fi ma ajazunihi. قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاس قال حدثنا أبو الحسن علي بن سيرين حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن ابن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوان سند kaman ba mun ta annabi ce kulli in kaga alkadi ya dage ya kawo dogon sanadi kida cewa yayin ce littafin nan takaitawa ne yake in kaga ya kawo dogon sanadi magana ce mai girma sai a saurara da kyau saboda girman magana sai ya kawo ma dan kaka ce ko tatsuniya ce ga sanadinta kuma irin sanadi ne gashi fitacce kana iya kaje ka bincika dan ka tabbatar da ingancin abin da za ka dawo yace نظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا أبو جعفر المنصور كان ياي مناظرة بإمام مالك أبو جعفر المنصور شين خليفة نكشرين شين خليفة من منزل الله صلى الله عليه وسلم سنة كتيرغو سنة كسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كذا كذا شين خليفة منزل الله صلى الله عليه وسلم نكشرين kuma shine halifa na biyu a cikin daular Banu Abbas wanda aka san da tarihi ya aka san da cikin tarihi dai akwai Banu Abbas sirri ce khalifanci bayan suqutu daulati Banu Umayya bancin Banu Umayya sun yi suna su ya kare daular su ta ida hijira tana da shekara 132 to daga nan sai dan uwan shi Abu Jabir Mansur shine Abdullahi As-Saffah wanda ake sani da As-Saffah duka su duka diyan diyan Muhammadu ne dan Ali dan Abdullah ibn Abbas suna cikin jikokin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sanin kowane su ma masu daraja ne suna cikin rassa na Ahlul Bayt guda hudun nan da ake fadi Ahlu Ali Ahlu Aqil Ahlu Ja'far da Ahlu Abbas su Ahlu Abbas ne kuma dangane ma saban nisban mata daulata su zuwa kakan nasu ne al-Abbas ake ce musu Abbasiyawa shi shine halifa na biyu shi wanda aka haifa ne hijira tana da shekara 95 yayi wafati hijira tana da shekara 158 kuma shine ma ya jima akan khalifanci tun dan uwan nashi As-Saffah wanda shine farkon khalifa na Banu Abbas ya waro ne daga hijira tana da shekara 132 zuwa 136 duka shekara hudu yayi akan khalifanci dan uwan shi kuma an ce shi Abu Ja'far al-Mansur shine ma babba amma saboda shi As-Saffah an gabatar da shi saboda wasiya ta yayan su baki da wanda ake cewa Ibrahim al-Imam shi yayansu ne shi ko baban shi ya sirrinta mai cewa shi ne imami na wannan daula wadda za ta tashi to haka da aka zo a kamun lokacin aka sanya aka tsare shi karshe ma aka shahadantar da shi to shi sai ya ba da wasiya As-Saffah shi ne zai yi khalifanci na farko sannan dan uwan shi Abu Ja'far al-Mansur to haka ko aka yi da safa dai daidai shekarar shi guda hudu ne wafati sai shiga na shi ma sai wasiya kamun wafati ya wasiya ga dan uwan shi shi zai cigaba da khalifanci an ce shine ma wanda ya gina da wannan Banu Abbas tun da farko shi ya gina ta gini aka auna an ga shekarun da ya yi shekara 20 kenan yana akan tun hijira tana da shekara 136 zuwa 158 inda yin shekara kusan 20 da nokin to da ina 22 ne ya 22 yana gaina khalifanci shi ne ma wanda ya gina garin Baghdad ya ce ma lokacin suna ce mata Madinatu Salam ko ko Daru Salam yana da abubuwa da yawa da tarihi shi ne kuma wanda ya gina farko wanda ya gina abin da ake ce ma baitul hikima baitul hikima kinnan wata maktaba ce ta ilimi sosai kamar yana yin tradi a can tradi shi ke kamar da wani kauri yake shi ne dai wanda ya gina wannan ya yana ababe da yawa ya kula da ilimi sosai ya sanya a yi ta kawo littattafai daga Yunan da Faris wurare na ilimi a kawo littattafai ya samu ya kafa mutane masu tarjama su zuwa Larabci shi ne farkon wanda ya gina wannan Baitul Hikima wanda ga baya ta shahara da maktaba mai girma lokacin Al-Ma'mun shi ma khalifa ne dan Haruna Rashid to shi Abu Ja'far al-Mansur shi ne wata rana ya zo yayin munazara da Imam Malik munazara bincike keniya ta ilimi da Imam Malik Imam Darul Hijra mabucin mazhaba inda aka sani Imam Malik da ya tarjuma shi ba boyayya bace ba an ya haife shi ne hijira tana da shekara 93 yayi wafati da tana 179 kenan bayan shekara 86 Imam Malik Abu Ja'far al-Mansur zai yana munazara da Imam Malik fi masjidin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin manzo Allah ya da mutu Allah sabata gare shi fa qala lahu sai ya ce wa qala lahu Malik fa qala lahu Malik sai Imam Malik ya ce ya amiral mu'minin la tarfa sawtaka fi hadhal masjid munazara an san ana bincike ce ne ta ilimi ana daga murya shine sai Imam Malik ya ce mai ya kai sarki mu'minai kare ka bar daukaka sautinka a cikin wannan masallacin fa inna Allah ta'ala addaba qauman sai dai Allah madaukakin sarki ya ladabtar da wasu mutane qala sai yace la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd lan tabata a'malukum antum la tash'urun kar ku daukaka muryanku birbishin murya annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu billahi bil qawli kuma ko za ku yi magana gare shi kakku daukaka magana a gare shi sallallahu alaihi wasallam anta mata amalukum wa antum tashurun in kuka haka ayyukanku za su zube za su lalace kuko ba ku yi sani ba wannan aya kenan wa madaha qauman kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi wa antum mutane fa qala fi nafsi innal ladhina yaquduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim sai dai wanda suke kasu da sautin su da mujoyin su a wajen ma'aikin Allah ulaika ladina ta Allah qulubuhum littaqwa sune wanda Allah ya tsabtace ya tace zukatan su da tsoron Allah wannan mutanen suna da lahum maghfiratun wa ajrun azim gafara da lada mai girma sun tabbata a gare su wa zamma qauman ma malikatu ne kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi wasu mutane fa qala sai yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun sani dai wannan da suke kwala ma kira bayan dakuna bayan giraddaji na matakin ka tsira da mutalar ta gare ka aktharuhum mafi yawancin su la yaqilun ba su hankalta kamar sai ba su hankali wa inna hurmatahu maytan ka hurmatihi hayyan karka sai aitu ai yanzu ya daura Imam Malik ce a'a hurmatahu inna hurmatahu mayitan alhurman ma ake Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kaura ka hurmatihi hayyan tamkar alhurman shi ce lokacin da yake raye fastakana laha Abu Ja'far sai Abu Ja'far al-Mansur sai ya nutsu ya miƙa wuya ya iladabi ya nutsu da wannan magana ce Imam Malik wa qala fa yati ya Abu Abdullah astaqbilu qiblata wa ad'u shin nazo nayi ziyara yanzu ina so in yi adda ya kai baba Abdullah yana nin Imam Malik shi kiran mutuma da alkunya an so girmamawa ce yanzu da yaji wannan maganganu na Imam Malik ya karbi wannan maganganun abin da ke nunawa ya karbe su da hannun biyu shine sai yake kiran shi da baban Abdullahi bai kama sunan shi ba kai tsaye ya tambaye shi kuma gashi ya yarda ma da ilimin shi ya sallama mai yana nema ya bashi fatawa yace astaqbilu qiblata wa adu shin yanzu ga ni gaban rawda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan zan mai da shi bayana in huskanci alƙibla wadu kuma in roki Allah am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam koko in huskanci manzo Allah tsiya da mutu Allah tabbata gare shi fa qala sai imam malik yace walima tasrifu wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam alayhi salam ila Allah ta'ala yawm alqiyama tayaya zaka juyar da huskarka daga barin shi alaliko shine tsaninka shine tsanin babanka annabi adam alayhi salam shine tsanin shi zuwa Allah tabaraka wataala ranar tashin kiyama wannan nuni ne zuwa ceto na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ceto har kowa da kowa samu hisabi samu kulawa ta Allah ran tashin kiyama ranar da babu wanda ya isa ya samu wannan makami sai shi sallallahu alaihi wasallam bal imam malik yace bari dai istaqbilu ka huskance shi wastashfi bihi ka nemi ceto da shi dan albarkashi fayushati'ahu Allah sai Allah ya karbi ceton shi sai Allah ya karbi ceton shi in kai haka qala Allah ta'ala sai ƙara kawo mai mai ga hujja abinda Allah tabaraka ta'ala ya hudiya cikin alqur'ani walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul law wajadu Allah tawwaban rahima da dai cewa su in zalamu anfusahum yayin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo inda kake ya maki Allah fastaghfiru Allah su nemi gafara Allah fastaghfara lahum ar-rasul kuma sannan a malama suka ce wannan irtifati ne walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah izan ja'uka fastaghfirullah gashi Allah tabaaraka ta'ala yana zance da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da dai lokacin da suka zalunci an kusan lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo maka wannan damiri na shaytani sun zo wajenka sannan kuma gaba kana zaka ce nakace fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul kuma manzo sai ce bai ce ba wastaghfarta lahum kuma kana ya masa gafara sai ce wastaghfara lahum ar-rasul sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara suka ce wani iltifati ne na nuna girma dan Allah tabaraka taala ya nuna girma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani iltifati ce kuma manzo ya nema musu gafara law wajadullah da sun samu Allah ai tawwaban mai karban tuba ne rahiman mai jin kai saboda Allah zai gafarta musu saboda sun zo wurin tsani mai girma mafi girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala malik kuma imam malik yace wa qad su'ila an ayyuba as-sakhtiyani an tambaye lokacin da aka tambaye imam malik wane ne ayyuba as-sakhtiyani ma haddathakum an ahadin illa wa ayyuba afdal yawa aje ayyuba as-sakhtiyani shi ma ba mun ta mun dan hudun wani abu cikin tarjuma shi a yana cikin wanda suka zo duniya su iza tana shekara 66 yayi wafati tana da 131 ayyubu sakhtiyani ana ce mai sakhtiyani dangane saboda sana'a wata aikin da yake yi an ce yana sai da an ce wannan as-sakhtiyan wata ce je mamma abin da yake kenan sana'a shi yana sai da jemumun fatu shine ake nisbata ga sakhtiyan an ce mu'arraba ce ba asalin kalmar ba ta larabci ba ce to an tambayi imam malik ana ayyuba sakhtiyani ba wallahi ne dai wanda ya shahara sosai kamar man inda imam malik zai hode shi ga kuma wara'i akwai tsantsani sosai gare shi an ce yana da cikin abokan shi akwai wani aboki da ake mai Yazid ibn al-Walid lokacin da aka halifantar da shi ya zama khalifa sarki na mu'mini baki daya addu'a yace Allah ya mantar da shi ce Allah ya mantar da wannan sarkin da sunan shi kan ma ya saki kan ma ya tana shi balle har ya kira shi yazo a zo fada da aka tambaye imam malik wane ne ko ko ya basu labarin wannan bawan Allah ayyuba sakhtiyani ma sai imam malik yace ma haddathu kuma an ahadin illa wa ayyubu afdalu minhu bin ta ba ku labari ma haddathu kuma na bin ta ba ku wani hadisi wata riwaya cewa wane ya malama malam wane ya bani labari malam wane ya mini hadisi daga wanda wane nan ya kasance shine mafi girma mafi fifiko daga Ayuba qala wa hajja hajjataini fa kuntu armuqu kama wannan babban magana malumai imam malik suna da yawa masu girma masu sani masu ababe da dama to sai imam malik dan kamar ya biyatun kamar za ta baya to kakane me yasa ka hudu haka sai ke cewa da harko din hida muku harko lamarin mu qala wa hajja hajjataini shi ayyuba shakhtiyani yayi haji haji har so biyu ma fa kuntu armuqu imam malik yake sai na kasance ni ina sa mai ido wala asma'u minhu amma ban fara in zamna in saurari hadisi shi daga wani shi ba kamar yanda suke su wannan bayin Allah dan saboda su tato in abinda in ganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isan ma al'umma ba ga kowa suke dauko hadisi ba sai sun ga mutun ya cancanta mutun ne mai gaskiya to cikin irin jarrabawa da yake mai yayi haji da shi so daya so biyu ido kawai ke sanya mai wala asma'u minhu yace ban fara saurari hadisi daga wurin shi ba ghaira annahu kana idza zikira annabi banda zai cewa shi wannan wani usulubi ne na abu ake ce mai usulubul madhi bima yushbihu adh-dham usulubi ne wani salo ne na yabo wanda yake da kama da zargi kamar za a zargi mutum shi ko ya bar shi tsake yace ghaira annahu banda zai cewa shi idza zikira annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci annabi sai ya da aminci Allah tabbata gare shi baka sai ya kuka yana ta kuka hatta arhamahu har sai na tausaya masa falamma ra'aytu minhu ma ra'aytu yayin da naga abinda na gani na daga girmama wa janabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijlalahu da kuma girmama wa sallin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi katabtu an lokacin da sai na fara rubuta hadisi ga gare shi wa qala mus'ab ibn abdullah mus'ab ibn abdullah ya ce kana malikun idza zikira annabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu imam malik ya kasance in aka ambaci annabi sai da musu Allah tabbata a gare shi yataghayyaru launuhu sai kalan jikin shi kawai a ga ya canza wa yanhani sai a ga ya wani sunkuyawa hatta yas'ubu dhalika ala julasa'i wannan abin da yake bujiro imam malik na daga canzawar launin shi da sunkuyawar da yake yi har sai ya zama ya wahalta ya wuyata akan wanda suke zamanar da shi abokan zaman shi har sai abin ya musu wahala su kansu sun ji nauyin abin nan saqila hu yawman fi zalika sai ake tambaye shi cikin wannan abin da yake wai kamar ana so a yaga ana so a musu abin da yake sai kawai abin da kake gaskiya kin nan kamar ya so yawa makala sai yace law ra'aytu ma ra'aytu lama ankartum alayya ma tarawu da kun ga abin da na gani da ba ku yi mun da ku musan abin da kuke gani ba inda kun gani abin da na gani da abin da kuke gani ni wannan ba komai ne bai da ba ku mun musan shi ba walakar kaman tambaye imam malik to menene kai ku ka gani yace walakar kuntu ara muhammad ibn al-munkadir na kasance ina ganin muhammad ibn al-munkadir yana cikin malamin imam malik yace wa kana sayyidul qurra Muhammad ibn al-Munkadir ya kasance shugaban makaranta ne la nakadu nas'aluhu an hadithin abadan illa yabki hatta narhamahu mun kasance ba mu kasance muna tambaye shi wani hadisi ba sai face ya kama kuka yana zubda hawaye har sai mun tausaya mishi walaqad kuntu araja Ja'far ibn Muhammad imam maliki ce kuma na kasance ina ganin imam Ja'far dan Muhammad wa kana kathira du'abat imam Ja'far dan Muhammad al-Bakir kenan ya kasance shi mai yawan du'aba ne mai yawan irin wasa ne na kakaci yana yawan wasa yana cikin huska wata basuli da yawan mushi fa idza zikira indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isfarra in aka ambaci annabi sai ya da mutu Allah tabbata gare shi sai ya ga ya canza launi isfarra launin shi ma sai ya koma kore wama ra'aituhu yuhaddithu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ala tahara ko saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yace imam malik yace na kasa bin zamo ina ganin bai taba baka taba ganin shi yana hidin hadisi ba yana rawaito hadisi daga annabi sai ya da mutu Allah tabbata gare shi sai akan tsarki sai yayi tsarki yayi arwala sai yayi arwala ke bada yake da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girma wala kadiktalaftu ilayhi zamanan fama kuntu arahu illa ala salati khisali yace imam malik yake ba labari malamin shi yace nayi ta kai da kawo zuwa gare shi zamani mai tsawo kenan fama kuntu arahu bin kasance ina ganin shi ba sai akan dabiyoyi guda uku ko lokaci da same shi nazo same shi cikin ɗaya abu uku ne imma musalliyan ko dai yana sallah wa imma salitan ko dai same shi yayi shiru ba kwarmiya wa imma yaqra'ul qur'an ko ko same shi yana karatun alqur'ani wala yatakallamu fi ma la ya'nihi baka taba samun shi ba yana magana cikin abinda bai dame shi ba wa kana min alulama'i wal ubbad alladhina yakhshawna allah ya kasance daga cikin maluma da masu ibada wanda suke jin tsoron Allah azza wa jalla mai girma da buwaye wanda ya haɗu duka wannan ɗabi'o'in nashi ne wai ka san me wannan ɗabi'o'in nashi ne me wanda ya taro wannan ɗabi'o'in ne amma ga yanda yake in an ambaci annabi ya da mutu Allah su tabbata a gare shi walaqad kana abdurrahman ibn alqasim yadhkuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم هكذا اكوي cikin bayan Allah imam mamari yake cewa walakin kana abdurrahman bin qasim abdurrahman dan qasim ya kasance abdurrahman qasim yawa abdurrahman ibn qasim dan muhammad dan abubakar kenan yawa ya kasance yadhkuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yanzu in ya kasance in ya ambaci annabi ko ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi duba ila launihi zuwa launin jikin shi ka annahu nuzifa minhu dam kai ka ce an zubda mai jini ne nazif zuba jini irin tafi hankali kai ka ce ya rasa jini a jikin shi shi wanda ya rasa jini a jikin shi ne za a ganin jikin shi yana fatan jikin shi ta yi hori ko ta yi masara to shi haka ake gani saboda canzawar launin shi wa qad jaffa lisanuhu ko sai a koma harshen shi ya bushe kai ka ce duk miyan bakin shi ya kare wa qad jaffa lisanuhu fi fami harshen shi kuma ya bushe a cikin bakin shi haibatan minhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin kwarjini da wani kwarjini da ke bujiro mai na annabi na ma'aikin Allah ya da mutu Allah tabbata a gare shi wannan shi irin da suke jira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala kar kuntu ati amir ibn abdullahi bin zubair wa malik yace kuma na kasance ina zo wa amir dan abdullahi dan zubair ibn al-awwam kenan fa ya zikira inda hun nabiyu shi aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shi baka sai kama kuka hatta la yabqa fi aynayhi dumu'un har sai ya kasance babu kuma kingin hawaye a cikin idanun shi kuka yayi kuka hawaye shi su kare wala qad ra'aytu az-zuhuriyya wa kana min ahna innasi wa aqrabihim yace na kasance kuma ina ganin imam az-zuhuri wa kana shi imam az-zuhuri ya kasance min ahna innas yana daga cikin mutane masu saukin lamari wa qarabihim kuma mafi kusancin su a soyayya kama ki sallallahu alaihi wasallam fa idza zikira inda hun nabiy sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake fa ka annahu ma arafaka wala araftahu sai ya zama yayi tare da hayyacin shi kamar ku da kai da kake zaman da shi bai san ka ba kai baka san shi ba laqad kuntu aji safwan ibn sulaym Imam Malik yana taban labarin irin wanda ya gani yace na kasance ina zo wa Safwan dan Sulaim wa kana minal muta'addidin mujtahidin shi ko Safwan dan Sulaim ya kasance daga cikin masu yawaita bautan Allah masu kokari an ce sai da shekara 40 bai taba kwantawa da sharin jikin shi bai taba kasa ba shekara 40 bai taba ganin shi ya kwanta ba saboda tsabin ijtihadi jehin jikin shi wannan ce ya kwanta fa idza zikira annabi sallallahu alaihi wasallam baka shi ma yake ambata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama kuka bala izalu yabki baya gushe ba yana zubda hawaye yana kuka hatta yaquman nasu anhu wa yatruku har sai mutane sun tausaya mai sun tashi sun bar shi saboda irin halin nauyin da suke ji na halin da yake bujiro mashi warwiya an qatadata arawaitu da qatada annahu kana idza sami'a alhaditha ya kasance in yaji hadisi akhadha wala awilu wazawil sauti na kirji wani sauti wanda ke fita daga kirji sai aka ji ya kama shi aji yana kirjin shi na fitar da wani sauti wazawil da irin wata wani yanayi wanda na irin ba ka iya zama cikin sukuni zawil daga zala ne zawil wala ma kathura ala malikin nasu wannan imam malik abin da ya hudu kenan dan ko mutane sun fahimce shi in an bai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yanda aka gaina yace to ga wani abin da mutane na tsara kuma ga komai ba ga irin mutane na tsara shine fadi wannan to kuma lokacin da mutane almajirai suka yi fara yi wa imam malik yawa kila lahu sai aka ce imam malik aka ba ana ba shawara aka ce lahu ja'alta mustamliyan yusmi'uhu da ka sa wani mai jiya zuwa wanda zai tsaye in ka fadi ya ce ku shawarara in ka fadi yana daga murya ku yana fadi fa qala sai imam malik ce qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku wanda ku ba da gaskiya kar ku daga muryoyinku gurbishin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli in za ku mai magana kar ku daga murya gare shi an ta ba amalukum kai haka ayyukan ku za su zube su lalace wa antum la tash'urun ku ba ku sani ba aikin ku ba za su zube shi kenan su lalace ba tare da kun sani wa hurmatuhu hayyan wa mayyitan sawa ma malik kamar ya san kawan su ce mai to ai wannan an annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da mutane lokacin ma ajisu sallam yana tsakiyar mutane ne yanzu da ya kaurafa sai ce a ai alhurumar shi yana raye da lokacin da ya kaura duk ɗaya ne a cikin masallacin nan nashi masallacin da yake kwance a cikin shi to bai halitta ba a daga murya a yawwa wa kana bin sirina rubbama yadhaku a ibnu sirin ya kasance aka ce so diwa ma yakan mutum ne mai yawan murmushi sakta ya bako mun mulushi yake ni ba kakkace kake ka dariya fa idza zikira indahu ya aka ambaci annabi sun a wurin shi fa idza zikira indahu hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aka ambaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shi kasha sai ga nutsuwa tsoron Allah irin nan nutsuwa ya kama shi wa kana abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi ya kasance عبد الرحمن بن مهدي وني جاغورا ني ا cikin bangaren hadisi ibn al-madini yana cikin jagororin hadisi suna cikin maluma ma na imam bukhari ibn al-madini ibn al-madini yake cewa kana عبد الرحمن ibn mahdi a'lamun nas bi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam عبد الرحمن mahdi ya kasance shine mafi sani mutane a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lawan bin Mahdi shine ke cewa ay ya kasance idza qara'a hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut ya kasance in zai karanta kuma zuhri yana cewa shi dai yana cewa yana hadi bisukan shi ibn mahdi ya ce abdu bin taba gani abdurrahman ibn mahdi bi takarra saboda komi har da cewa ce yake hasid ne sosai to yake cewa ake cewa ya kasance shi in zai hadisi zai hada hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukuti sai yace mutane ku saurara ku shiru kowa ya kama wace shi shiru wa qala kuma sai yace la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi kar ku daukaka muryoyinku burbushin murya annabi sallallahu alaihi wasallam wai zuwa aikatan ayati wa yata'awwalu yana fassara ayan nan annahu yajibu lahu min al-insati inda qira'ati hadisi cewa ya wajabawa ayi saurare ayi shiru yayin karatun hadisin sheke da nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajibu lahu inda sama'i qawlihi irin yanda ya wajaba ayi saurare ayi shiru yayin jin maganan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana aka lalata da mutane ake kowa ya shiru annabi ke magana sallallahu alaihi wasallam to hakan nan in ya yace in lokacin da yake karanta in zai karanta mutane hadisi su to ku saurara hadisin nan ba magana ta bace magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam to ku yi shiru domin magana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda yazo karshen wannan fasili da nake fadin Imam Zuhuri yana fadin irin yanda Shi Abdurrahman bin Mahdi yake zawa da baka ga nishi da takarda ya tuna mini irin wata waqiya ta Sheikh al-Islam Alhaji Ibrahim Yassallata anu zuwan shi Misra an ce akwai na kana da cikin mazani Sheikh Ibrahim na Sheikh Muhammad ibn Sheikh Abdullah yake wanda yake cewa lokacin da Sheikh yaje Misra sai maluma suka ga ai shugaban kasa Jamal Abdul Nasir ya bashi kulawa sosai yadda su maluma suka ce kai wannan fa abun fa wannan shugaban kasa yana so ya fifita wannan bakon malami akan gaskiya wannan suka ce za su je su kungiya su ga shugaban kasa su mai magana sai suka shawarci Sheikhin Erika Sheikh Darika Tijaniya a Misra Sheikh Muhammad Al-Hafiz suka ce mai gawa abin da ke tare da su yace ai ba wannan ba shugaban kasa bane ya fifita shi ilimin shi ne ya fifita shi saman ku ba shugaban kasa ne ya fifita shi akan ku Allah tabaraka wataala ya ce rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utilu madarajat Allah yana fifita wanda suke masu gaskiya masu imani da masu wanda aka ba su ilimi da darajoji to Allah ne fifita shi to sun yi kamar sun yi magana kuma daga baya dai suka sake shawara suka ce to yanzu za a yi su ga shugaban kasa ya hada su da shi a zamana dai saboda dai su tabbatar mai suma maluma ne kuma dai kamar suna da jari kenan kuma shugaban kasa ce wannan abu ne mai sauki yana mai shehu da ya bayyana kai shi to yanzu za a yi a ce musu kowa ya zo da littattafan shi kowa ya zo da duka littattafai wanda yake shi saboda mi su tabbatar da ingancin abin da za a haɗa musu kawai wani in ce wani abu wani ya ce ba haka bane ba ka daga littafin naka su zo da littafin su suka zo da littafin su shehu ba littafi ɗaya ce ga hannun shi yana nuni irin yanda Allah ya gada irin wannan ilimin ga wanda suke magada annabawa wato suka zo aka fara da masu cikin kowa ya haɗu kai duk matsalar da kake so shehu ya warware ma ita aka zo ga masu hadisi suka faɗi aka zo ga masu tafsiri duka wa'annan ƙarshe an majalisi yana buɗe tashi yana ana so a tashi sai Jamal Abdul Nasir yace a to malama ku dakata ni tambaya ɗaya na ji fanni ɗaya na ji shine bin ji kun tambaye shehu ba bin ji kun tambaye shi mutashabihul qur'ani ba wanda yake mutashabihi ne a cikin alqur'ani mai rikitarwa wanda ba kowa ne ke fahimta shi ba ai ku malama ne kamata a ce kun tambaye wuri mai nazari sosai sai shehu yace wannan ba ta yi wasu tambaye shi saboda wannan sai a rufai na Allah suke sanin shi abinda hirar da aka yi zancen da ita ke nan to irin wannan zancen Imam Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi shi ne ya tuna mini a wani mashirin Islam wa sa'aratul anam na gani cika da wannan latifai alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد الفاتح خاتم الانبياء سبحان الذي استعمل الصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين